Shakka babu, lamarin nan ya jawo mummunan ukuba akan matafiya, direbobi da ƴan tireda. Yayin da na isa tashar Accra Lagos da ke akwamin kurma circle na Accra, babu fasinjoji amma direbobi sun nuna min damuwarsu.
Sunana Hamida Abdullahi, ni garba ne daga New Plan Station, circle Accra. Ba mu gida da ba so shi ba yanda bodan Nigeria aka fili. Aje a fake boda wata biyu kai ma ina bakawa kuma kudin abinkin da zamu samu kima sai dai abin da Allah ya yi
matsala dai da ake ciki yau na gaba da wasu batun same boda ana cikin matsala mai hali na dabili da yanzu haka motocin da ke bakin same boda sun kauje 500 kuma kaya da ke cikin moto yawancin kaya da yawa na lalacewa kuma ba gwamnatin Najeriya ya tausaya ya iya aka magance wannan abin gaskiya an shi za su ga samun mugun matsala kuma kuma gwamnatin Ghana in ta sa baki tana iya ita ma ta taimako inda za a yi shugaban kasa Buhari ya tausaya ya buɗe boda saboda yanzu haka in za a fito yana da matsala in za a shiga kuma akwai matsala yanzu dai ana cikin wani matsala yanzu haka direbobi abin da za a ci wani abinci babu
ra'ayi dai an ci hanci ne kowa da irin tasa wannan direba ra'ayinsa ya sha bamban da na sauka
sunana Alhaji Muhammad Mustala Kaduna New Plan Station alhamdulillah har da muka cikin gari ga a Najeriya yanzu alhamdulillah wasu suna kuwa wasu kowa da abin da yake so kuma mataki da shugaban Muhammad Buhari ya jefa ni dai wajena is a very good message ina dalili da small green da sa kuma insecurity da yake Nigeria now is too much don na mataki da ya doki yanzu an san da security ma in fact alhamdulillah yanzu security
na kuma tuntube shugaban ɗan tureda a tashar Tudu a nan Accra
to sunana Zanjabul Muhammad ni ne shugaban su masu zuwa suke sai kaya daga Nigeria suke kaiwa suke gaskiya an samu matsaloli da yawa na farko dai shi ne wayanda suka zo suka sai kaya da ban san da zama ba mota ya kaya ka ci an kulle boda yawanci kayan su ya samu matsala wasu kayan sun bata ya kamata a juta kaga kuma ya kawo karya arziki kuma
har yau a Tudu din shugaban tashar Lagos ya koka game da rashin fata
sunana Shamsu Bello Abdulrahman ni ne station master Accra Lagos number 1 gaskiya ga abin da ya hakura ya affect mu duka passengers ba mu samu ba su zuwa ne muna muke mu sati biyu kai ga ba passengers ta ganga dan a ce kamar safiya kin ga kwata ba mu samu motoci ba ba biyar ba amma ga muna muke sati da yamma ba mu loji ba
ita dai masifa ba ta da kadan ko misqala zarratan duk waɗannan mutane roko suke a sassauta musu lamarin domin yana musu muguwar illa Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana